Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan makon zai nazari ne kan rashin lafiyar da ya kai ga kwanciyar sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a asibiti, lamarin da ya tada kura da kuma muhawara da 'yan takarar da ke neman tikitin zaben shugaban kasa da suka yi karkashin jam'iyyar Republican a nan Amurka. Yau batutuwan da zamu mai da hankali a kai kenan, sunana Mahmud Lalo. Madalla. To fadar gwamnatin Amurka ta White House da ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon a wannan makon sun ce suna yin nazari kan yadda sakataren tsaron kasar Lloyd Austin ya kai ga kwanciya asibiti a makon da ya gabata. Fadar ta White House ta ce tana kuma bincike kan dalilin da yasa ba a sanar da ita ba, bayan da Austin ya mika ragamar ayyukansa ga mataimakinsa Kathleen Hicks a lokacin da ya kwanta a asibitin. John Kirby shine kakakin majalisar tsaron Amurka.
But yes, of course we were all curious to know. He's the Secretary of Defense.
Yace lallai dukanmu mun zaku mu san me ya faru. Shine sakataren tsaron Amurka kuma kusa ne a wannan gwamnati. Saboda haka mun zaku mu san me ya faru.
He's a key member of this administration, so we were all very curious as to what put him in the hospital.
Austin dai shine mutum na biyu bayan shugaba Joe Biden wajen baiwa sojojin Amurka umarni. Bayanai sun nuni da cewa ya gamu da wata larura bayan wata ƴar tangarɗa da aka samu yayin masa wani aiki a ranar 22 ga watan Disambar bara, lamarin da ya kai shi ga kwanciya asibiti a ranar 1 ga watan Janairu. Jinkabi da ya faɗa mani ma labarai cewa Tini Austin ya koma bakin aiki yayin da yake kwanciya asibitin. A ɗaya ɓangaren kuma, wasu daga cikin manyan 'yan takarar da ke neman tikitin tsayawa jam'iyyar Republican takarar shugaban ƙasa a zaben bana sun tafka muhawara a karo na biyar a daren ranar Laraba. Gwamnan jihar Florida Ron DeSantis da tsohuwar wakilin Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ne suka fafata a wannan muhawara.
So here's you are not a manager. No, now I'm going to say.
I think it's very instructive about what the economy really sees the world.
I think I have the floor.
DeSantis da Haley dai sun kwashe sa'a biyu suna sukar juna da kalamansu. Yayin da aka lura ba kasafin suke caccakar tsohon shugaban Amurka Donald Trump ba, wanda shike kan gaba a farin jini a jerin masu neman tikitin jam'iyyar. Muhawarar dai ta wakana ne a jihar Iowa da ke tsakiyar yammacin Amurka. Wacce ita ce za ta fara gangamin zaben ɗan takarar da zai tsayawa jam'iyyar Republican takara a zaben na bana. Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hamma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Tare da ni Mahmud Lalo. Masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a cikin shirin Duniyar Amurka na wannan makon, sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu. Za madadin Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.